الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara zuwan mu a wannan yammaci na ranar Litinin 27 ga watan Shawwal shekara ta 1434 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 2 ga watan 9 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi ɗan tambayoyi sukan iya gabata. Na'am.
Kamar yanzu layya tana gabatawa to mutum ana bin shi bashi iya ganin wanda yake bin nan bashi ya ce ya ɗan da aka samu shi harkokin kan bayan layya.
Wani misali mutum yana bin ka bashi sai wani uzuri ya tunkaro maka wanda zai iya hana ka biyan wannan bashi kana iya neman a saurara maka ko da babu wani uzuri a gabanka idan ana bin ka bashi lallai abin da yake dacewa idan kana da halin biya ka je ka biya domin bashi nauyi ne kuma bashi musiba ne daddare ya hana ka bacci sannan a cikin yini kuma ya ringa sanyawa kana canza titi hanya duk inda ka san za ku haɗu da shi sai ka kauce domin ya riga ya zama surukin ka don haka in ana bin ka bashi iya abin da ya dace inda halin biya ka biya amma in wani uzuri ya gitta maka ba laifi kakan iya neman shi wanda yake da bashin a kanka wato ya saurara maka har izuwa wani lokaci wannan kuma haka aka fi so in kana bin mutum bashi ya nemi ka saurara masa to ka saurara masa kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa wa in kana zu usratin fa naziratun ila maisara wa anta saddaku khairun lakum in kuntum ta'lamun Ubangiji ta'ala ya ce wanda ke akwai nauyin bashi a kansa in har ya kasance ma'abucin kunci ne bashi da halin biya Ubangiji ta'ala ya ce fa naziratun ila maisara ku waɗanda kuke bin jama'a bashi Ubangiji ta'ala ya ce ku saurara musu har zuwa lokaci wanda yake nayarwa an gane ku fa naziratun ila maisara Ubangiji ta'ala ya ce ka saurara masa har zuwa lokaci wanda yake nayarwa sai Allah ya ce wa anta saddaku khairun lakum in kuntum ta'lamun da za ku yi sadaka da bashin da kuke bin jama'a ku ce kun yafe musu kun bar musu fi sabilillahi Ubangiji ta'ala ya ce shi ya biye muku alkhairi in har kun kasance kun san da haka don haka ba da yafi mutum yakan iya neman cewa a saurara masa. Na'am.
Malam, akwai wani malami da ya kawo rancen hadisi da cewa yana cikin sahihai ne da cewa annabi ya yi fidda kwana uku da kwana bakwai da kwana.
To, wannan magana duka an wuce da ita duk mai hankali ya san inda aka sa gaba. An gane ko? Maganar wani kewaye-kewaye da sunan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sadakar uku ko ta sati ko ta 40 ko ta shekara ko ya yi fida'u duk wanda yake sauraron darasi da wanda yake zuwa makaranta ya san cewa wannan kama kama ne ba su da tushe a karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na'am.
Kan kallon wannan shi'a sunni ne ko ba?
Wayan shi'a musulmi ne ko ba musulmi bane? Shi'a akwai waɗanda ba za ka kafirta su ba, irin ɗan shi'a waɗanda suke na farko wanda su mine ne shi'ancinsu fifita Ali akan Usman, Allah ya kara masa yadda, Allah ya kara musu yadda, suna gabatar da Aliyu ibn Abi Talib a wajen daraja da martaba akan Usman, Allah ya kara masa yadda. Illa kasancewar aqidar ahlus sunna wal jamaa, aqidata ahlus sunna wal jamaa, yanda jerin su yake a wajen khalifanci haka a wajen daraja da martaba. Bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu fiyayye daga cikin al'umma mai daraja, mai daukaka, mai matsayi sama da Abubakar. Bayan Abubakar sai Umar, bayan Umar sai Usman, bayan Usman sai Aliyu dan Abi Talib. An gane ku? Sannan kuma cikon goma kenan, shida wanda su ne cikon goma wanda aka ba su albishir da gidan aljanna. Kar mu manta ya gabata a cikin darasin mu na ad-durratul mubiyya fi aqdi ahli al-firqati al-mardiyya tun wani lokaci. To dan haka kasancewar ɗan shi'a irin na yau, irin su ayatullahi kuma inda sauransu wanda ake kiransu ar-rafida, wannan malamai sun tabbatar da kafircinsu. An gane ku? Sun fita daga cikin addini saboda ba su da makiya illa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hatta da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu daga cikinsu ba su dauke shi ba a matsayin manzo, wanda suke ganin manzo shine Ali dan Abi Talib, suna ganin cewa Jibrilu alaihi salam kuskure waye, wai da aka turo shi da sakon wahayi maimakon ya je wajen Ali sai ya kauce ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka a cikin kiran sallah nasu za ka ji maimakon su ce ashhadu anna muhammadar rasulullah sai su ce ashhadu anna aliyan waliyullah, ko in sun sa ma anna muhammadar rasulullah sai su kara sa wa ashhadu anna aliyan waliyullah. Don haka kafircinsu ya tabbata. An gane ku? Eh, shi a rafida. Don haka daula ta Iran kar ku dauke ta akan daula ta musulunci, sai wanda yake ya jahilci al'amari zai dauki cewa Iran daula ce ta musulunci, yaki take ma musulunci, da ita da Isra'ila Hassan da Hussein ne tafiyarsu ɗaya ba bambanci. Duk wanda yake son ya gane haka ya je karanta littattafan da malamai suka wallafa akan haka. An gane ku? Da wannan kungiyar tsinanniyar kungiya wanda ake kiranta Hizbullah, bata cancanci ba a ce mata Hizbullah, Hizbul Shaytan ya kamata a ce mata, saboda ba su da makiyi illa Abubakar da wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake so yake kauna, irin su Aisha, irin su Hafsa, irin su Umar, Allah ya kara musu, Allah ya kara musu yadda. Don haka kuma kasancewar akwai littafin da wani malami ya wallafa shine Dr. Ibrahim ibn Amir Ar-Ruhaili, wanda littafin ana kiran shi da sunan Bazlul Majhul fi mushabahati rafida bil yahud, wanda a cikin littafin sai da ya fidda fuska ta fi 150 wanda ke tabbatar da cewa da Yahudawa da ƴan Shi'a tafiyarsu daya, wanda kafircinsu ya tabbata. Don haka in irin waɗannan asali ma Shi'anci bai Yahudi ya kirkira shi. An gane ku? Ya raba da guzuma don ya halbi karsana, ya raba da san iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kuma wallahi tallahi kowa ya shiga hankalinsa, don ba karamar musiba ba ce. Hatta daga nan nan alamu na Shi'anci ya fara zawa, amma mafi yawan mutane ba su gane ba. Farko dai wannan likita da aka yi, likita wannan ta Iran, ba komai ba shimfiɗa ce yaya za a kawo Shi'anci garin nan. Abu na biyu, wannan TV gaskiya TV ne na Shi'a, gidan TV ne na Shi'a, a yanzu suna taƙiya ne, ba sa bayyana aƙidarsu sai zuwa nan gaba. Abu na uku, yanzu sun bude maktaba wanda aka ringa bayyanawa da littattafai, akwai su Bukhari, akwai su Tafsirul Qurtubi. Kwana biyu je kaka dai ka, banda littattafan Shi'a ba abinda zaka samu. Har ma wai shi wanda ya kawo nan din yake faɗa cewa wai duk wani malamin da ya gaba da littafin sa a ciki yakan iya kai kuka aje a kawo littafin sa. Kenan in kai dan Shi'a ne ka ce babu littafan Shi'anci sai aje a kawo musu. wannan duk ba alkhairi bane, wallahi sharri ne da mugunta yazo garin da, dan haka kowa ya shiga hankalinsa. Wannan TV ba ba ta alkhairi bace ba, kwarai wannan abu ne wanda yake tabbatacce, abu ne wanda yake sanadde. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, mun gama baban da ke bayani game da hukunce-hukuncen sallar Idi. Kai tsaye insha Allah ta'ala za mu tashi baban da ke bayani game da sallah ta dishewar rana. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, babu salati al-kusuf. Malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani game da sallah ta dishewar wato hasken rana ko na wata. Shi lafazin kusuf, kamar yadda malaman logar suka ce, in dimasu dawi shamsi wa nuril qamar kulliyan aw juz'iyyan, wato shafewar hasken rana ko na wata gaba daya ko kuma wani bangare. Rana akwai lokacin da ake wayuwar gari hasken ta gaba daya dish, ko kuma wani bangare daga cikin hasken ta ya dish, haka shi ma wata. To dan haka kasancewar in aka ce salatul kusuf kenan, wannan min babi ibafati shay'i ila sababihi, ita sallar an jingina ta ne zuwa sababin ta. Menene sababin wannan sallah? Shine dishewar hasken rana ko kuma na wata, don haka ake cewa salatul kusuf. An gane ku? Kamar yadda ya gabata salatul idai, an jingina sallar zuwa idi saboda sababin shine wato kewayowar rana wadda take ta idi. To dan haka lafazi ne guda biyu, in ma ya kasance al-kusuf bilkat ko kuma al-kusuf. An gane ku? In ma ka ce al-kusuf ko kuma ka ce al-kusuf, illa kasancewar wato galibi an fi amfani da lafazin al-kusuf akan shafewar hasken rana. In hasken rana ne ya dishi kenan, sai ka sanya kafin sai ka ce al-kusuf. Idan kwa hasken wata ne ya dishi, sai a ce al-kusuf kenan bil kha. Shi dishewar hasken rana ko na wata abu ne wanda baya tabbata sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Duk lokacin da kaga rana ta dishe gaba daya ko wani bangare nata, ko kaga wata ya dishe gaba daya ko wani bangare nashi, to wannan ya dishe ne da izinin Allah subhanahu wataala da umarninsa. An gane ko? Ba a karan kansa bane ba dabi'a yau da gobe wata yake dishewa ko rana ta dishe. Ubangiji ta'ala ya sanya ma dishewar rana ko wata wato sabubba kamar guda biyu. Sababi na farko sababi ne wanda yake hissi. An gane ko? Wanda kasancewar malaman falaki waɗanda suke masanan sarari wanda yake na sama, wato suna raskar sanin cewa ga lokacin da rana za ta dishe ko ga lokacin da wata zai dishe. Wannan kwa ta bangaren lissafi ne, ilimi ne wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanar da bayan shi ta hanyar lissafi. Sai a ce a shekara mai zawwa a rana kaza a lokaci kaza rana za ta dishi ko kuma wata zai dishi, kuma inda za ka zari ka gani kuma za ka ga abin ya tabbata. Wannan haka ne. An gane ku? Ilimi ne wanda yake ba wani udabu bane ba, a'a na'ura ce ake sanyawa a yi lissafi, a lissafa tahiyar rana da tafiyar wata da sauran duka yanda al'amari na sararin sama yake. Domin shi abinda yake janyo dishewar rana, sababin na farko kamar yadda muke faɗa cewa sababi ne wanda yake hissi. A duk lokacin da wato wata ya shiga tsakanin doran ƙasa wato da rana, to shine ake samun rana ta dishi. Idan ya zamanto wata ya biyo ta ƙarƙashin ta kenan, ya sha makance tsakaninta da doran ƙasa, to shine ake samun rana ta dishi, in ma hasken ta gaba ɗaya ya tafi ko kuma wani bangare ya tafi. sannan shi kuma abin da yake janyo wato shine dishewar shi kuma wata kasancewar ƙasa ce take shamakance tsakanin wato rana wato da wata a wannan lokaci an gane ko wato ƙasa take shamakance tsakanin hasken rana da wata a wannan lokaci sai a samu wata ya dishi saboda galibi wata yana tsururtar hasken shi ne daga hasken rana duk lokacin da ya kasance doran ƙasa lokacin da kenan juyawar da duniya take kamar yanda hashashen bature yake in ya zamanto bangaren ƙasa ya zamanto shamaki tsakanin kenan hasken rana da wata to shine ake samun wata sai ya dishi ina ji mun gane kenan ita rana in kaga ta dishi kenan wata ne ya shiga tsakanin hasken ta kenan da doran ƙasa an gane ko kamar misali yanzu ka daga kwaikwayo a kanka idan ka daga wani kwaikwayo a kanka ko bazara ai zaka ga hasken rana wannan bazara ta kare shi da gangan jikinka haka to duk lokacin da wata ya zamanto ya kare hasken rana tsakanin shi da doran ƙasa to shine sai a ga rana ta dishi in ma gaba daya ko kuma wani bangare na ta to haka shi ma wata yana dishewa idan ƙasa ta shiga tsakanin shi da hasken rana kenan in ƙasa ta zama shamaki tsakanin wata wato da hasken rana shi ma sai a samu ya dishi to wannan sababi ne wanda malaman falaki sun buddiddigi sun gane cewa wannan shine sababin abin da yake janyo wato dishewar rana ko kuma dishewar wata illa kasancewar dishewar wato rana ba ta kasancewa sai a ƙarshen wata galibi sai a kusan ƙarshen wata sai wata ya kai ƙarshe kamar daga 25 zuwa kusan ƙarshen shi a irin wannan lokaci ne ake samun kisfewar rana wanda shi kuma kisfewar wata shi ma bai ya tabbata sai lokacin da wata ya kai ya cika misali daga daren 13, 14 zuwa 15 an gane ko 16 to a wannan lokaci ne ake samun dishewar wata amma ƙasa da haka ko sama da haka lokacin da yaje fakewa ba a samu dishewar wata kenan mu gane cewa kisfewar rana galibi na kasancewa a ƙarshen kenan wata kenan lokacin daga 25 zuwa mutuwar shi kenan shi kuma dishewar wata na kasancewa kenan lokacin da wata ya kai Badr shine ma'ana ya cika wata ko ba a kiran shi Badr sai lokacin da ya cika gaba ɗaya shine daren 13 14 15 abin da ya gaba to a wannan lokaci yake samun kisfewar wata to wannan wato ilimi ne wanda Allah ya sanar da bayinsa sababi na biyu wato sababi ne wanda yake na shari'a illa kasancewar fadakarwa akan wannan sababi na farko a tsari wanda yake na musulunci ku malaman lissafin falaki kun hango cewa a rana kaza ma'ana a wannan shekara a rana kaza kenan za a yi kisfewar rana ko kuma za a yi kisfewar wata bai ya halatta a watsa a cikin jama'a a bayyana musu saboda a wannan sababi na biyu za mu iske menene hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala da yake sanya rana ta dishi ko wata ya dishi saboda in har an bayyana ma jama'a cewa a rana kaza za a yi kisfewar wata to wannan sababi wanda yake na biyu mutane sai su banzatar da shi wanda sababi na biyu shine muka ce sababi ne wanda yake shar'i amma babu wanda yake riskar shi illa wanda Ubangiji subhanahu wataala yake kwance su da wahayi su ne manzanni kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da rana ta dishi kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito cikin jama'a ta sahabbai manzon Allah ya yi sanarwa a zo a haɗu domin a yi sallah kamar yanda karin bayani zai zo nan gaba an gane ko kenan wannan sababi wanda yake shar'i ana sanin shi ne ta hanya ɗaya-ɗaya wato ta hanyar wahayi wanda kasancewar dishewar wato rana ko dishewar wata hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba komai ba Allah yake nihi da wannan kwace shi ne tsoratar da bayinsa a sanar da su cewa sun zo da abin da ya cancanci Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gama da su gaba daya domin kasancewar duk lokacin da lalaci yayyawaita a doran kasa to shine abin da yake sanya wato rana ta dishe ko kuma hasken wata ya dishe. Dan haka kenan tsoratarwa ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala ga bayinsa kenan. Dan haka kamar yadda zamu iske irin waɗannan ayoyi suna da yawa, wanda shi dishewar rana da dishewar wata ayoyi ne daga cikin ayoyin Ubangiji subhanahu wata'ala wanda Allah yake jan hankalinmu domin mu shiga hayyacinmu. In mun saki layi wanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya shata cewa ku bi, idan mun watsar da dokokinsa to irin wannan abubuwa suke wakana. Haka ne irin su girgizar kasa, irin su kasancewar duwatsu waɗanda suke masu aman wuta ko kuma daga cikin teku kaga wuta tana fitowa tana amai, irin su wata guguwa wadda Ubangiji subhanahu wata'ala zai turo ta wanda za ta hallaka dukkan wasu abubuwa ta karye itace ta rusa gidaje, ko kuma irin ruwan sama da yake yawaita na ambaliya wanda zai tafi da komai. Wannan duka musiba ce wadda Ubangiji subhanahu wata'ala yake jarraba bayansa ba don komai ba, don ya farkar da su wato daga cikin bacci wanda yake na raukana. To don haka kasancewar kenan in wannan abu ya faru, duk mai hankali abin da yake sa ake so ya sanya a cikin tunaninsa, Ubangiji subhanahu wata'ala yana da ikon da zai hallaka dukkan wanda yake doran kasa a cikin abin da yafi kyautawar ido gaugawa. Kenan duk wanda ya san cewa Ubangiji ta'ala mai iko ne akan haka kenan me zai biyo baya, zai yi kokarin gyara alaƙar da take tsakaninsa da Ubangiji subhanahu wata'ala, ma'ana ya tsara dokokinsa, abinda aka ce yayi, abinda aka ce ya daina ya daina. Kuma wannan hannu zai ƙara tabbatar maka cewa Ubangiji ta'ala idan ya ga dama rana da wata Allah sai ya tafiyar da hasken su gaba daya. Idan Allah ya tafiyar da hasken rana gaba daya ya zamanto ba bambanci tsakanin dare da yini, rayuwa za ta yiwu ba za ta yiwu ba, jama'a za su shiga cikin dimuwa. To dan haka can Ubangiji ta'ala yake cewa kul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayrullahi ya'tikum bilailin taskununa fi. Ubangiji ta'ala yake ce da su ku bani labari, in har Allah ya maida muku yini ya zamanto dare ne wanda yake tudduk har izuwa yin alkiyama, wani abun bauta ne yayi sai ya zo muku wato ya maida muku dare ya zamanto wato yini ne har izuwa kiyama. Kul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyama, ku bani labari idan Ubangiji ta'ala ya maida muku yini ya zamanto tuttuk, ma'ana ba dare ba rana, kullun ya zamanto kawai rana ce, wani Ubangiji ne zai zo da dare daren da za gangan jikin mu zai huta. Haka kafin haka sai yace kul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-layla sarmadan ila yawmil qiyama man ilahun ghayrullahi ya'tikum bi dhiya, ce da su ku bani labari idan Ubangiji subhanahu wata'ala ya maida muku dare ya zamanto tuttuk har izuwa kiyama, wani Ubangiji ne sai ya zo muku da haske wanda yake na yi. Kenan dan haka wannan Allah yana nuna mana cewa rana da wata ba su ba suke tafiyar da kansu, akwai Ubangijin da yake tuka su a ganin damar shi shine yake wato shafe hasken su, dan a tabbatar mana da cewa su kansu rana da wata bayi ne, halittu ne na Ubangiji subhanahu wata'ala, kamar yadda aka samu wasu waɗanda suke bauta musu, wanda kuma akwai bulbuɗi wanda yake na maguzanci kamar yadda ƙarin bayani zai zo nan gaba na cewa rana ta kama wata. To dan haka kenan anan abinda muke so mu gane wannan sababba ne guda biyu, in ma ya zamanto sababi wanda yake hissi, wanda malaman sanin falaki za su ce a wannan shekara a rana kaza wato wata zai dishe ko kuma rana za ta dishe, wannan abu ne wanda yake tabbatacce ana sanin shi ta hanyar lissafi, illa kasancewar bayyana cewa a bayyana ma jama'a. Kenan koda ka ji a bakin turawa sun watsa kai ne sauraron labarai, to wannan labari ajiye shi kar kai gaba da shi, an gane ko kar kai gaba da shi ka ringa fada, saboda so ake ya zamanto abin ya mamaye jama'a, mutane su firgita, in sun firgita wannan zai sanya su gyara kayansu. Kenan wannan sababi na biyu, kuma shi kuma wannan ta hanyar wahayi ake sane shi, shine kenan Ubangiji ta'ala ya yi haka ne don ya tsoratar da bayansa. الحديث الثامن والأربعون بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات wato Aisha Allah ya karama ta yadda take cewa lalle wato rana ta dishi ma'ana hasken ta ya dishi gaba ɗaya ya shafi sai kaskon kawai yayi baki a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kasancewar rana ta dishi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ranar 29 wato ga watan Rabiul Awwal a shekara ta 10 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shekarar da ya bar duniya a wannan shekara wato rana ta dishi 29 ga watan Rabiul Awwal kamar yadda bayani ya gabata rana ba ta dishewa sai a ƙarshen wata wata ku bayyana dishewa sai daga 13 abin da ya gaba wanda wannan dishewa ta rana kuma dishewa ce daya-daya a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ɗaya rana ta dishi mu kuma a nan dishi shekara sai an yi galibi dishi shekara ɗaya shekara biyu sai an yi haka ne ku a nan da shekara biyu an yi ko ba a yi ba nan na dishewar rana wata ne aka yi ku to kasancewar dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a rayuwarsa a Makka dai ya kwashe shekara 13 bayan Allah ya turo shi a matsayin manzo a Madina ya kwashe shekara 10 a rayuwarsa shekara 20 a matsayin shi yana ba annabi kuma manzo na Ubangiji subhanahu wataala so dai ta aka yi dishewar rana to shine anan Aisha take cewa lalle wato rana ta dishe a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da ya ga haka kai tsaye fa ba a munadiyan yunadi manzon Allah sai ya aika dan wato shine mai sheda wato yana sheda a cikin jama'a in aka ce sheda shine sanarwa an gane ko mutun yaje titina yana kira kuzo za a yi kazaki kenan me yake faɗa shi mai shelar yana cewa as-salatu jami'a as-salatu jami'a in ma ka ce as-salatu kama ta marbut kenan rufu a sai ya zamanto marfu'un ne alal ibtida jami'atun sai ya zamanto kenan marfu'un ne alal khabar ko kuma ka ce as-salata jami'atan as-salata jami'atan kenan as-salata sai ya zamanto mansubun ne alal igra ma'ana kuzo maza a yi sallah kenan jami'atan sai ya zamanto shi kuma mansubun ne alal hal kenan halin sallar da take tattara jama'a kenan wanda aka tura in ma ya ce as-salatu jami'a ko ya ce as-salata jami'a to shine anan ya ce fa ba'a fa munadiyan yunadi as-salatu jami'a manzon Allah sai ya tura wani mai kira yana kira yana cewa as-salatu jami'a as-salatu jami'a fajtama'u kai tsaye jama'a sai suka taru wa taqaddama da jama'a suka hadu manzon Allah sai ya wuce gaba fa kabbara manzon Allah ya kabbara dan haka wannan ke nuna mana ita sallah ta dishewar rana ko ta dishewar wata ba ta bukatar kiran sallah ko ta da iqama iya kiran da ake kawai shine as-salatu jami'a as-salatu jami'a haka za a tura mai kira ya fita titina ne to amma a yau domin an ci gaba kenan sai a daula sifika a yi sanarwa as-salatu jami'a as-salatu jami'a ko ina sauki kenan zai iya kaiwa damar hikimar makasudin a isar ma da mutane su samu labari dan wani yana cikin daki yana kwance bai san ba da cewa rana ta dishe ko kuma wata ya dishe wani yana cikin sha'anin sai yana kai kawo dan dishewar tana iya zamantowa gaba ɗaya kowa ya gane kuma yakan iya zamantowa wani bangare shine yace wa taqaddama sai manzon Allah ya wuce gaba fa kabbara manzon Allah ya kabbara wa salla arba'a raka'atin fi rakate manzon Allah ya yi sallaci sallah ruku'u hudu a cikin raka'a biyu wa arba'a sajadat kuma da sujada hudu kamar yadda ƙarin bayani zai zo nan gaba kowace raka'a tana da ruku'u biyu an gane kuma sujada biyu kamar yadda aka sani shine yace fasfa salla arba'a raka'at abinda ake nihi da raka'at anan wato ana nihi kenan ruku'at kenan ruku'u hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wato a cikin raka'o'i guda biyu wa arba'a sajadat kuma sannan wato da sujada guda hudu kenan wannan yana nuna mana ita sallar kanta wato wata salla ce wadda take da kaifiya ta daba an gane ko kaifiyarta ta sha bamban da sauran salloli don haka malamai suke kiranta salatu rahaba salla ce wadda take ta tsoro da firgici don haka ta sha bamban da sauran salloli ga tsawo ga ya kuma ruku'u biyu a kowace raka'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi don haka kenan wannan na nuna mana cewa iya abinda aka shar'anta mana kenan in an samu dishewar rana ko dishewar wata kenan me za a yi sanarwa kenan za a yi sanarwa musamman ala sifika as-salatu jami'a as-salatu jami'a in ba da sifika kenan sai a tura mutum ya butiti as-salatu jami'a as-salatu jami'a sannan kuma babban masallaci ake zuwa a hadu ayi an gane ko babban masallaci ake zuwa a hadu ayi wannan shine yafi dacewa in har babban masallaci yayi nisa ba laifi jama'a a masallaci na unguwar su za su iya haduwa ayi sannan kasancewar wannan yana nuna mana cewa zuwa domin yin wannan salla wato abu ne wanda yake mai matukar muhimmanci za mu iske menene magana ta malamai game da hukuncin ita wannan salla sannan kasancewar wannan kuma ya hada dishewar rana ko kuma dishewar wata jama'a su hadu ayi duk da cewa malaman malikiya suna ganin dishewar rana ita ce za a hadu jama'a ayi amma in dishewar wata ne sai dai kowa yayi a gidan shi to illa kasancewar wannan dalili ne wanda ya nuna mana ba bambanci tsakanin dishewar rana da dishewar wata dan haka dishewar ranar shine ya tabbata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yayi sanarwa aka fito aka hadu aka yi sannan kuma wannan yana nuna mana cewa yanda sahabbai suke da kokari akan ciro dukkan wani halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da lokacin ana cikin hali wanda yake na yalwa ko ana cikin hali wanda yake na tsanani nan kasancewar da al'amarin ya faru kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya furgita manzon Allah ya tura dan aiki as-salatu jami'a as-salatu jami'a jama'a suka zo aka hadu aka yi wanda kasancewar kamar yadda bayani ya gabata wato shi dishewar rana abu ne wanda yake yana da fa'idodi waɗanda suke masu yawa me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya furgita kasancewar anan wani misali ne ubangiji subhanahu wa ta'ala yake sanya ma bayinsa dangane da yini na alkiyama kamar hoton abinda zai wakana ne a yinin kiyama ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ba mu misali kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wa khasafa al-qamar wa jumi'a ash-shamsu wal qamar yinin alkiyama wata gabaɗaya zaka ga wata ya dishi gabaɗaya yayi baki kirin maimakon yana da haske yana kyalli a yanzu rana da wata gabaɗaya su za a hada su gudaya ita ma kanta ranar ubangiji subhanahu wa ta'ala zai dillibe haskenta ya tafiyar da shi to don haka wannan kenan misali ne ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ba mu dangane da tashin alkiyama kenan don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya furgita wannan kuma yana nuna mana cewa mu shiga cikin hankalinmu wanda ba shi da laifi wato ana ka yake cewa so da yawa ake kama wanda ba shi da laifi kenan in an kama wanda ba shi da laifi kenan wanda yake da laifi sai ya ta kanshi rana da wata dai bayi ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ya halicce su wanda kuma ya tsara musu tafiya an gane ko wanda kuma ba sa saba ma ubangiji subhanahu wa ta'ala laifin menene suka yi aka tafiyar da haskensu ba dan komai ba dan a nuna ma mai laifi cewa ga marar laifi an kama shi da hukuma to ina ga wanda yake mai laifi to dan haka kasancewar ita wannan sallah dai a magana mafi inganci kamar yanda malamai suka saba matsayin ta wajibi ne, kamar yanda wannan hadisi wanda zai zo na gaba zai tabbatar mana cewa wajibi ce. Duk lokacin da kaji an yi sanarwa ka tabbata rana ta dishe ko wata, to dole ka fita. Duk wanda kenan sallah ta jama'a ta zama wajibi akan shi, to wannan sallah ta dishewar rana ta wajibta akan shi. Tare da cewa wasu mafi yawan malamai sun tafi akan cewa sunna ce wadda take mai ƙarfi, illa kasancewar dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar da wato wajibcinta. Sannan malamai sun yi sabanin cewa ita sallah ta dishewar rana ana mata kuduba ko ba a mata kuduba. A magana mafi rinjaye tana da kuduba, an gane ko ana mata kuduba. Tare da cewa wasu malamai suna ganin cewa ba a mata kuduba, kudubar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi, yayi ta ne saboda wani sababi kamar yanda bayani zai zo nan gaba, an gane ko. Amma magana mafi rinjaye to ana kuduba ga sallah ta dishewar rana. أنا أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينخسفان لموت أحد من الناس فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. Wato Abu Mas'ud shine Uqba ibn Amir ko kuma ibn Amr al-Ansari al-Badri, Allah ya kara masa yadda, ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna ash-shamsa wal qamara ayatan min ayati Allah yukhawifu Allah bihima ibada. Lalle wato rana da wata ayoyi ne guda biyu daga cikin ayoyin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Yukhawifu bihima ibada, wanda Ubangiji ta'ala ke tsoratar da bayinsa. Wannan shine bayanin da muka yi a baya na cewa sababin dishewar rana, sababi wanda yake shar'i, Ubangiji ta'ala yana tafiyar da hasken rana ko kuma na wata ba dan komai ba, dan Allah ya tsoratar da bayinsa kowa ya shiga hayyacinsa. Shine anan yace inna ash-shamsa wal qamara, manzon Allah yace lalle rana da wata ayatan min ayati Allah, ayoyi ne guda biyu daga cikin ayoyin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. In aka ce aya bi ma'ana alama, ma'ana alamomi ne guda biyu masu nuna kudura ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, cewa yana da iko akan kowa da komai, ba abin da ke gagararsa. Sai ce min ayati Allah, daga ayoyin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka anan malamai suka ce ita wannan sallah ba ta kibanta ba game da dishewar rana ko dishewar wata. Duk lokacin da aka samu girgizar ƙasa ko irin su guguwa, an gane ku, ko irin kasancewar wato duwatsu waɗanda suke masu aman wuta, ko irin su ambaliya wanda suke ta ruwa, to wannan duka ayoyi ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda yake tsoratar da bayinsa. Kenan duka waɗannan sabubba ne waɗanda suna iya ba da damar aje a yi wannan sallah. Shine sai ce yukhawifu bihima ibada, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana tsoratar da bayinsa. Daman can ya faɗa wa ma nursilu bil ayati illa takhawifa, Ubangiji ta'ala ya ce ba ma turo da wasu ayoyinmu face sai dan tsoratar da bayinmu, kowa ya shiga hayyacinsa. Sai yace wa innahuma la yanhasifani li mauti ahadin minan nas, rana da wata ba sa dishewa domin mutuwar ɗaya daga cikin jama'a. A riwaya ta gaba za mu iske wala li hayatihi, ko domin rayuwar wani, an gane. Kamar yanda kasancewar rana ta dishe a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma sai aka yi dace a ran nan wato ɗansa Ibrahim Allah ya karɓi rayuwarsa, ɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai ya zamanto irin bulbudin aqida ta maguzanci, wanda a jahiliya su a iya aqidarsu in ka ga rana ta dishi ko wata ya dishi, to ɗayan biyu ne, in ma wani mai daraja ya mutu ko kuma an haifi wani ɗa wanda yake mai daraja, su a iya tunanin su a iya aqidarsu wahayin da shaidani ya musu. To sai aka yi katarin rana ta dishe kuma a ran nan dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu. Jama'a sai suka ringa yadawa. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hawo, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tura dan aiki ya kirawo jama'a kamar yadda ya gabata a hadisin Aisha. Da aka hadu aka gama sallah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tsaya a gaban jama'a ya musu khutba. Manzon Allah ya ce inna ash-shamsa wal qamara, a cikin kenan khutbar, bayan yayi yabo ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, yayi salati ga manzansa, manzon Allah sai ya ce inna ash-shamsa wal qamara, lalle rana da wata, ayatani min ayatillah, ayoyi ne guda biyu, ko kuma ka ce alamomi ne guda biyu masu nuna kudura ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Min ayatillahi kenan daga cikin ayoyinsa. Manzon Allah sai ya ce la yana khasifani limauti ahadi, rana da wata ba sa dishewa domin mutuwar wani daga cikin jama'a. An gane ko walali hayatihi, kamar yadda zamu iske, ko domin rayuwar wani, ko domin an haifi wani rana ba ta dishewa, ko domin mutuwar wani mai daraja rana ba ta dishewa, haka shi ma wata. To dan haka Yahudawa sai suka ringa yadawa, ba dan komai ba, sun san aqida ce gurbatacciya, amma me suke fama, so suke su tabbatar da wannan aqida ta maguzanci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tashi ya khutba. Sai manzon Allah ya ce fa iza ra'aytum min hashiya, in kun ga wani abu kenan na dishewar rana ko na dishewar wata, fa sallu, manzon Allah ya ce maza ku tashi ku yi sallah. Kaga anan fa sallu fi'lul amri, dan haka malamai suka ce anan yana nuna kenan sallah ta kisifewar rana ko ta kisifewar wata wannan wajibi ne, saboda umarni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi kai tsaye, kuma babu abin da ya sarrafa shi daga wajibci. Wanda ma suke cewa ba wajibi ba ce sun tafi akan hadisin da yake nuna cewa a tsawon yini da dare iya abin da Allah ya wajabta ma bayansa sallah lokaci biyar, dan haka suka ce duk wata sallah in dai koma bayan sallolin nan biyar ba wajibi ba ce, sai dai a aje ta a matsayin sunna mai karfi. Malamai suka ce a wannan hadisi babu dalilin da ke nuna irin su sallar dishewar rana cewa ba wajibi bane, domin anan ba karina bace ba wanda za ta sarrafa shi. Wannan na nuna mana addini na Allah, iya abinda Allah ya shar'anta mana na sallah shine sallah lokaci biyar, amma ita wannan sallah ce wanda take da sababi, sai in rana ta dishe ko in wata ya dishe sannan ake fita ayi. Don haka malamai suka tafi kamar yadda bayani ya gabata, ita ma sallar idi wajibi ce, matsayin ta ya wuce sunna a magana mafi inganci. Don haka anan umarni ne kai tsaye, manzon Allah ya ce fa iza ra'aytum min hashiya, in kun ga wani abu na dishewar wato hasken wata ko hasken rana, fa sallu, manzon Allah ya ce maza ku fita ku yi sallah, wadu'u, ku roki Ubangiji subhanahu wa ta'ala, hatta yankashifa ma bikum, har abin da ya same ku na musiba ya yayi. Dan haka kenan za a fita masallaci a je a yi wannan sallah kamar yadda kaifiyarta za ta zo nan gaba. To ita wannan sallah za a yi ta har akai lokacin da rana za ta yayi kenan, in rana ce ta dishe, in wata ne har akai lokacin da zai wannan, amma kafin rana ta yayi ko kuma kafin watan wato duhun nashi yayi, idan a gama sallar to ba maganar a koma sake sallar, sai dai a ci gaba da addu'a har akai lokacin da kenan rana za ta yayi, shi ma watan shi ma hasken shi ya fito kamar yadda yake. Don haka shine, amma don haka kenan anan zamu iske sallar tsawaita ta ake, don haka wannan tsawaitawa da ake kenan zai kai gurgurdan lokacin da ita ranar za ta yayi, shi ma watan zai yayi, domin ba wani abu bane ba wanda yake daukan wani lokaci mai tsawon gaske. Shine yace hatta yankashifa ma bikum, har akai lokacin da kenan musibar ta same ku za ta yayi. Don haka dishewar rana da dishewar wata wannan musiba ce wanda Ubangiji subhanahu wataala yake jarraba bayansa da ita. Don haka anan kenan me aka shar'anta mana mu je mu yi sallah, abu na biyu kuma mu roƙi Ubangiji subhanahu wataala ya yayi mana wannan musiba, domin ita addu'a ita ce take yayi dukkan wani bala'i na duniya ko na lahira. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada mana abubuwan nan guda biyu, kuma ana nuna mana duk lokacin da musiba ta samu bawa, babu hanyar da za ta yayi masa da wannan musiba da gaggawa sama da kusantar Ubangiji subhanahu wataala da sallah, saboda duk wani ambaton Allah subhanahu wataala sallah ta kunshe shi. dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama illamarin duniya ya masa cha iya abin da yake faɗa ga Bilal arhina biha ya Bilal kutatar da mu da sallah ma'ana mu je kai sai manzon Allah sai ya zabura zuwa sallah dan haka da wannan musiba ta samu ta dishewar rana kai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura jama'a suka zo aka yi sallah don haka kenan anan ne malamai suka ce don haka ita sallah ta kisifewar rana ba ta bukatar wata huduba saboda ita wannan huduba manzon Allah ya yi ta ne a sanadiyar ya wanke wato bulbudi wanda yake na mahuzanci wanda yake cikin zukatan jama'a na cewa in kaga rana ta dishe to wani mai daraja ya mutu ko kuma an haifi wani mai daraja kenan sababi ne sai aka yi musadafa aka yi dace a ran nan dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu don haka wasu malamai suka ce to wannan shine abin da yafi dacewa in an ga akwai bukatar kenan amma jama'a huduba sai ayi in an ga jama'a sun fahimci inda aka sa gaba sun san dishewar rana da wata ayoyi ne na Ubangiji subhanahu wataala da yake tsoratar da bayansa to ba bukatar yin huduba illa kasancewar malamai suka ce a yau muna da bukatar a yi mana wannan huduba me yasa saboda kasancewar a irin wannan lissafi na turawa da suke bada cewa a wannan shekara a rana kaza rana za ta dishe ko wata zai dishe mutane sun dauki abun al'ada ne ba kamata da hankalinka sai abun ya zo ya wuce har ma wai kaga wai mutun ya fito wai shi kallo yake ga lokacin da ranar za ta dishe da mintunan da aka bada hankalinsa ko tashi bire ba wanda har an samu wasu tura suna cewa tashin duniya ne za a yi a lokacin da ake cewa wanda da wadanda suka zo suna ganin wannan kin dishewar rana wadanda suke biyan kudi su zo su gani to dan haka abinda ake bukata jama'a abin ya zo kai tsaye ba tare da shiri ba duk lokacin da musiba ta zo kai tsaye ba tare da shiri ba to kowa ya fi shiga cikin hayyacinsa to amma lokacin da aka baka labari lokaci kaza rana za ta dishi babu wani tashin hankali tare da kai to shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace fa iza ra'aytum min hashaya in kun ga wani abu wanda yake na dishewar wato wata ko na rana kenan wannan yana nuna cewa ko da shi bature zai gaya mana cewa rana za ta dishe in dai ba idan mu bai gani to ba maganar mu dan wasu yankin suna iya ganin dishewar ta wani yankin ba su gani ba kenan duk wanda ba su ga dishewar rana to ba maganar wato yin wannan sallah kenan sai in mun gani da idan mu don haka dai a takaice kenan wannan hadisi yana nuna mana girman Ubangiji subhanahu wataala da kamalar sa da cikar kudurar sa yanda Ubangiji ta'ala shi yake da iko akan kowa da komai rana da wata ga su ayoyi ne na Ubangiji subhanahu wataala shi yake tafiyar da su amma ga ya Ubangiji subhanahu wataala a ganin damar sa sai ya tafiyar da hasken rana ko ya tafiyar da hasken wata don haka kuma anan wannan da yace ayatani min ayatin Allah kenan wannan magana ta cewa rana ta kama wata wannan ita ma mai da ta gibi kasancewar bulbudin maguzanci ne rana ita ma baiwa ce ta Ubangiji subhanahu wataala hanyar ta daban hanyar wata daban Ubangiji subhanahu wataala shine yake kaddara wannan al'amari an gane ko tayi kadan a matsayin ta ta kama wata yanda bata isa bata janyo ma kanta amfani haka bata isa bata ije ma kanta wata cutarwa haka bata isa ba a karan kanta ta samar da cuta ga wani sannan wannan yana nuna mana kasancewar kenan shi dishewar rana da hasken wata dishewar hasken wata barazana ce Ubangiji subhanahu wataala yake ma bayansa kamar yadda manzon Allah yace yukhawwifullahu bihima ibada Ubangiji ta'ala yana tsoratar da wato bayansa ne game da wannan al'amari sannan kuma in al'amarin ya wakana kenan farkon abin da ake so mu sa gaba ita ce sallah an gane bayan sallah zamu iske a hadisi na gaba ana bukatar mu yawaita sadaka da yan tabayi da ambaton Ubangiji subhanahu wataala da roƙon shi gafara har akai lokacin da wannan musiba za ta yayi الحديث الخمسون بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعه الاخرى مثل ما فعل في الركعه الاولى ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يخصفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا Aisha Allah ya karama ta yadda take cewa lalle wato rana ta dishi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallama bin nas manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito yayin sallah da jama'a wannan hadisi kaifiyar yanda ake sallar ne yake nuna mana Aisha tace fa aqala alqiyama manzon Allah ya tsawaita tsayuwa bayan yayi tsayuwa mai tsawo a farko kenan da yayi takbiratul ihram manzon Allah ya karanta Fatiha ya ci gaba da karatu sai da yayi tsayuwa wanda take mai tsawo summa raka'a sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunkuya yayi ruku dan haka kuma karatunta a boye yake inda a bayyane yake da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun rawaito mana iya gulgudan abinda manzon Allah ya karanta an gane ko kuma sallah ce wadda take ta yi ne galibin salloli waɗanda suke da yi ne karatun su kuwewa ake kama azhar da asar da yayi tsayuwa mai tsawo a farko kenan bayan kabbara ta harama Aisha tace kuma raka'a manzon Allah sai ya duka yayi ruku fa adadar ruku'a manzon Allah ya tsawaita ruku summa qama sannan manzon Allah ya miƙe kenan ya warware wannan ruku'u ya miƙe da ya meke fa a ƙwalar kiyama manzon Allah ya tsawaita tsayuwa kenan tsayuwa ta biyu wanda ita ma karatu ne wa huwa dunal kiyamil awwal amma bata kai ba tsayuwa wanda take ta farko an gane ko kenan bata kai ba tsayuwa wanda take ta farko sai ya ce sun tace sun maraka sannan manzon Allah sai ya sake yin wani ruku'u fa a ƙwalar ruku'a manzon Allah ya tsawaita ruku'u wa huwa duna ruku'i al-awwal amma bai kai ba tsawaita ruku'u wanda yake na farko kenan tsayuwa nawa muka samu mun samu tsayuwa biyu kuma mun samu ruku'u biyu tace kun masajada sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya duka yayi sujada fa aqala sujuda manzon Allah ya tsawaita sujada da ya tsawaita sujada sannan manzon Allah sai ya dago kamar yadda yake cikin wata riwaya ta daban a cikin sahihu muslim da ya dago manzon Allah sai ya jima sannan kuma sai ya koma sujada ta biyu an gane ko amma ita kuma sujada ta biyu bata kai ba tsawon sujada wadda take ta farko kenan a raka'a guda mun samu tsayuwa biyu kuma mun samu ruku'u biyu illa kasancewar tsayuwa ta farko ta fi tsayuwa wadda take ta biyu ruku'u na farko tsawaita shi ya fi ruku'u wanda yake na biyu sujada kuma guda biyu ce amma sujada ta farko ta fi tsawo akan sujada wadda take ta biyu summa fa'ala fi raka'atil ukhra misla ma fa'ala fi raka'atil ula Aisha tace sannan a raka'a ta biyu ta daban manzon Allah sai ya aikata kwatancin abin da yayi a cikin raka'a ta farko kenan da ya gama sujada ta biyu da ya tashi ya miƙe manzon Allah ya jima ya jima ya jima da ya tsawaita wannan tsayuwa da ya duka ya ruku'u sai ya tsawaita ruku'u da ya dago daga ruku'u sai ya sake wata tsayuwa amma bata kai ba wannan tsayuwa ta biyu bata kai ba tsayuwa ta farko kenan a cikin raka'a ta biyu sannan ya koma ya sake yin ruku'u amma tsawaita ruku'un bai kai ba wannan ruku'u na farko a cikin raka'a ta biyu da ya warware sannan ya je sujada ya tsawaita sujada da ya tsawaita sujada manzon Allah ya dago sannan ya koma sujada ta biyu sai ya tsawaita ta amma bai kai ba tsawaita sujada ta farko a cikin raka'a ta biyu shine anan tace thumma fa'ala fi raka'ati al-ukhra sannan a raka'at ta daban manzon Allah ya aikata misla ma fa'ala fi raka'ati al-ula kwatancin yanda yayi a cikin raka'a ta farko thumma sarafa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya salamce insiraf ana nihi salamcewa wa qad tajallati shams hakika kuma alhali rana ta yayi ana gama sallah manzon Allah ya salamce wato rana ta bayyana duk wannan duhu ya gushi fa khabara nas dan haka kenan a can hadisi da ya gabata manzon Allah yace ku yi sallah ku roki ubangiji har akai lokacin da wato wannan hasken rana kenan duhun zai yayi kenan in an gama sallah duhu bai yayi ba kamar yadda bayani ya gabata ba maganar a koma yin sallah kenan abinda za a yi sai a ci gaba da addu'a har akai lokacin da zai yayi Aisha tace fa khababan nas sai manzon Allah ya ma jama'a kuduba wannan shine dalilin da malamai suka ce akwai kuduba a cikin sallah ta kisbewar rana ko ta kisbewar wata domin kuduba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai wasu suka ce a annan an ambace ta a cewa kuduba amma abinda ake nufi galgadi ne tunatarwa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai domin wannan shine sababi Fahamidallah manzon Allah yayi godiya ga Ubangiji subhanahu wata'ala wa athna alaihi ya kyautata masa yabo yaban da ya cancanta da shi thumma qala sannan sai ya ce inna ash-shamsa wal qamara lalle wato rana da wata ayatani min ayatillah alamomi ne guda biyu masu nuna kudura ta Ubangiji subhanahu wata'ala akan kowa da komai daga cikin ayoyinsa la yukhsafani li mauti ahadin ba a dishe hasken su domin mutuwar wani wala li hayatihi ko kuma rayuwarsa an gane ko kenan kamar yanda ya gabata nan sai ya ce wala li hayatihi ko domin haihuwar wani rana ba ta dishewa wata baya dishewa sai ya ce fa iza ra'aytum zalik manzon Allah ya ce in har kun ga haka fad'ullaha ku roki ubangiji subhanahu wata'ala ku yi ta addu'a wa kabbiru manzon Allah ya ce ku yawaita kabbara Allahu akbar Allahu akbar wa sallu manzon Allah yace kuma ku yi sallah an gane ko kamar yanda ita sallar ita ce farkon abin da ake yi domin a hadisin da ya gabata kai tsaye manzon Allah ya tura dan aike je sheda da jama'a suka hadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce gaba ya kabbara sallah wa tasaddaqu manzon Allah yace kuma ku yawaita sadaka ma'ana ku yi sadaka domin dukkan wani bala'i sadaka ita take juyar da shi domin wannan musiba ce ta samu bayi don haka a wata riwaya kuma ku yawaita wato shine dan tadda bayi sun makala sannan sai manzon Allah yace ya ummata Muhammad yace ya ku al'ummar wato Muhammad sallallahu wa salamu wa barakatuhu alai wannan na nuna mana kaskanta kai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ga ya matsayin manzo ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala annabi maimakon yace ya ummata nabiyillah ko kuma yace ya ummata rasulillah sai ce ya ummata Muhammad an gane ku sai ce wallahi ma min ahadin abyaru min Allahi an yazniya abduhu aw tazniya amatu wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa na rantsi da ubangijin da ya halicce ni wannan kenan halaccin kai rantsuwa ba tare da an rantsar da kai domin karfafa labari ga masu sauraro yace wallahi na rantsi da ubangijin da ya halicce ni ma min ahadin abiyaru min Allah yace babu mutum ɗaya wanda yake mafi ubangiji mafi kishi sama da ubangiji subhanahu wataala ma'ana babu wani mutumin da yafi Allah kishi shine a takaice abinda jumla take ne ma min ahadin abiyaru min Allah babu wani ɗaya wanda yake mafi kishi sama da ubangiji subhanahu wataala ba wanda Allah ya ba wanda yafi Allah kishi sai ya ce an yi zuniya abduhu an gane ko ma min ahadin aghyaru min Allahi an yi zuniya abduhu yace ba wanda Allah ba wanda yafi Allah kishin wato bawansa da zai yi zina ma'ana Allah yafi kishi akan a ce yau bawan shi yaje yayi zina au ta zuniya amatuhu ko kuma baiwar shi ta yi zina wanda sai yake bayan ubangiji subhanahu wata'ala waye fi kowa kishi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda hadisi ne sahihi Sa'ad ibn Mu'az ko kuma Sa'ad ibn Ubada yake cewa ya rasulullahi yake cewa yake fada a cikin jama'a yake cewa wallahi da zan samu wani akan shimfida kunce da matata yace wallahi zan daga takobi in sara masa yace ba tare da kakkautawa ba sai na raba shi biyu sahabai sai suke mamaki suke cewa kai amma Sa'ad kishin shi ya wuce iyaka manzo Allah sai yake cewa mamakin Sa'ad kuke yace to na rantsa da ubangijin da mallakar rayuwarsa ke hannun mallakar rayuwa ta ke hannunsa yace wallahi ni na fi sa dike shi ni kuma ubangiji subhanahu wataala ya fi ni kishi kenan bayan ubangiji subhanahu wataala ba wanda ya fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kishi wanda kuma shi namiji yayi kishin iyalinsa wannan kasancewar alama ce wadda take ta imani ya zamanto in aka ce iyali karka yi tsammanin cewa ya takaita ga matarka dole kai kishin matarka dole kai kishin ƴaƴanka dole kai kishin yayyinka mata da kanninka mata duk waɗanda suke kusa da kai dole kai kishin su duk wani abin da zai daukada musu mutunci dole kai kishi akan haka dan haka shari'a ai ta hana mace ta yi bulaguro sai da muharrami saboda shi muharrami ba zai bari ba duk abin da zai daukada mutuncin ɗan uwarshi wani ya zo ya fada mata kaga iyarka ba za ka bari ba matarka ba za ka bari ba mahaifiyarka ba za ka bari ba iyarka ko kanwarka ko kanwar mahaifiya ko iyar mahaifiya dole dukkan waɗannan kana kishin su to shine anan yace babu wanda ya fi Allah kishi wato sama da cewa an waye gari bawansa ya je yayi zina ko kuma baiwarsa ta yi zina sai yace ya ummata Muhammad ya ku al'ummar Muhammad sallallahu wa salamu wa barakatuhu alayhi wallahi law ta'lamuna ma a'lam yace na rantsi da ubangijin da ya halicce ni da kun san abinda nayi sani la bahiktum qalila manzo Allah yace da kun yi dariya kadan wala bakaitum katira manzo Allah yace kuma da kun yi kuka mai yawa inda kun san abinda na sani manzo Allah yace da kun yi dariya kadan da kun yi kuka da yawa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine yafi mu sanin Allah ya san menene Allah ya tanada ma bayin sa na rahama kuma ya san menene Allah ya tanada na hukuma da azaba ga duk wanda ya saba masa dan haka kenan inda mun yi sanin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san ubangijin sa to da mun yi dariya kadan da mun yi kuka da yawa a takaice ne wannan hadisi kenan yana nuna mana kaifiyar ita wannan sallah tare da cewa kuma wannan kaifiya ita ce tabbatacciya don haka malamai suka ce duk wata kaifiya wadda ta zo sabanin haka in ma ya kasance hadisi ne baifi ko kuma ya kasance kuskure ne aka samu na marwaita yanda a cikin sahihu muslim ma akwai wanda wata riwaya sai ta nuna cewa ruku tsayuwa uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ruku uku har ma wata riwaya ta nuna a cikin musnad da al-Imam Ahmad ta nuna cewa ruku biyar manzon Allah ya to dukkan waɗannan riwayoyi malamai suka ce kuskure ne na marwaita iya abin da ya tabbata tsayuwa biyu a kowace raka'a kuma ruku'u biyu sujjada kuma kamar yanda aka sani al-hadithul hadi wal khamsina ba'da al-mi'a an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu annahu qala khasafat ash-shamsu ala zamani rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qama fazi'a yakhsha an takuna as-sa'a حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله عز وجل لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده فإذا رأيت منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره wato Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda yake cewa rana ta dishe a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qama fazi'an manzon Allah sai ya tashi a firgice manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kado daga cikin gida yakhsha an takuna sa'a manzon Allah tsoro ma yake kar aje wato alkiyama ce ta tabbata an gane ko tsoro ma yake kar aje cewa kiyama ce lokacin ta yazo wanda kasancewar al'amarin ya kai matuka a wajen firgici to haka ake bukatar mu'minai in irin wannan al'amari ya samu to kowa ya zamanto hankalinsa ya tashi a koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala yakhsha an takuna sa'a yana tsoron kar aje alkiyama ce ta tabbata hatta dama alama daga cikin alamomin tashin alkiyama kamar yadda bayani ya gabata shine dishewar rana rana ubangiji subhanahu wataala zai tafiyar da hasken ta shine yake cewa idh ash-shamsu quwwirat sai yace hatta atal masjida manzon Allah sai ya tafi masallaci kai tsaye fa kama manzon Allah yayi tsaye an gane ku bayan kenan da mun ya tura an gayyato jama'a kamar yanda ya gabata a hadisi da farko Abu Musa yace fa salla bi adwal qiyam manzon Allah yayi salla da tsayuwa wadda take mafi tsawo wa ruku'in da ruku'u mafi tsawo wa sujudin da sujada wadda take mafi tsawo wanda kaifiyar sallar kenan ya gabata a hadisin Aisha Abu Musa yace ma ra'aituhu yaf'aluhu fi salatin qab ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana aikata haka a wata salla ta daban da dai in ba a wannan lokaci ba manzon Allah yayi tsayuwa tsayuwa wadda take mai tsawo duk da cewa babu wani dalili wanda malamai suke yi masalitawa suka ce tsayuwa ta farko ta kai gurgudan karanta suratul baqara in an yi ruku'u ruku'un suka ce shi ma ya kai kusan gurgudan haka in an dago sannan suka ce a karanta wato shine surar wannan kamar suratu ali imran domin ita ba ta kai tsawon suratul baqara ba sannan suka ce a tsayuwa ta farko a raka'a ta biyu a karanta kamar suratu ali imran wannan suratul nisa domin suratul nisa ita ma ba ta kai suratu ali imran ba sannan suka ce a tsayuwa ta uku a tsayuwa ta hudu a raka'a ta biyu sai a karanta suratul maida duk da cewa babu dalilin da yake bance waɗannan surori amma in an yi wato sunni to shine anan yace fa salla bi adwal qiyamin wa ruku'in wa sujudi manzon Allah yayi salla da tsayuwa yake cewa da mafi tsawon tsayuwa da ruku'u wanda yake mafi tsawo da sujada mafi tsawo ma ra'aituhu yaf'aluhu fi salatin qab ban taba ganin shi da dai wato yana aikata haka a wata salla in ba a wannan sallar ta dishewar rana sun makala sannan sai manzon Allah ya faɗa lokacin da ya gama kina a cikin hudubar yace inna hadhihi al-ayat lalle waɗannan ayoyi allati yursiluha Allahu azza wa jalla wanda Allah yake aikowa ga bayinsa kamar yadda aya ta gaba bayani ya gabata kuma nursilu bil-ayati illa tahwila yace la takunu li mauti ahadin wala li hayati ba ta kasancewa domin mutuwar wani ko kuma aihuwar shi an gane ko kinan wala li hayatihi wala li wiladatihi walakin Allah yursiluha yukhawifu biha ibada sanadiyar Allah yana turo da wannan aya wato domin ya tsoratar da bayansa kowa ya shiga hayyacin sa fa iza ra'aytum minha shay'a manzo Allah yace in har kun ga wani abu na dishewar rana ko wata fafuzahu ila zikirillahi ku zabura da masa wato izuwa ga ambatan Allah ambatan Allah anan abinda ake nihi ita ce sallah an gane ko kamar yanda a can manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fa iza ra'aytum minha shay'an sai ce fa sallu kuma ga yadda ya tura aka gayyato da jama'a kai tsaye abinda manzon Allah ya wuce gaba ya kabbara jama'a suka bi shi an gane ko dan haka malamai suka fassara can inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnun wala zikrullahi suka ce sallah ake nihi ana saboda duk wani zikirin Allah da duk wata addu'a sallah ta kunshe ta a wannan gaba kuma na fafzahu malamai suka ce wannan dalili ne wanda yake kara tabbatar da sallah ta dishewar rana ko ta dishewar wata wajibi ce saboda anan a ce fafzahu ila salah yafi a ce wato ka tashi kai sallah an gane ko anan ku tashi da maza ake nihi ku je ku yi sallah shine yace fafzahu ila zikrillah ma'ana ku zabura da maza wato izuwa yin sallah wa du'a'ihi da roƙon ubangiji subhanahu wata'ala wastighfarihi kuma da roƙon shi gafara ta zanubai domin duk galibin wata musiba da take samu jama'a abinda yake janyo ta shine wato zanubi da haka kenan anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana abubuwan da zamu kenan can farko mun samu sallah bayan sallah sannan ga sadaka sannan ga addu'a sannan ga roƙon gafara ta ubangiji subhanahu wata'ala sannan ga ƴan tabayi waɗannan abubuwa biyar su ake bukata in irin wannan yanayi ya samu in ba na dishewa hasken rana ko dishewar wata ko kuma wata guguwa ko kasancewar irin su girgizar kasa da makamantansu waɗannan duka ayoyi ne na ubangiji subhanahu wata'ala wanda suna da bukatar a je a yi irin wannan sallah kuma a tunatar da jama'a ga sababin abin da ya sa Allah ya jarrabe mu da irin wannan musiba na insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuran da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك